Yevanim enik metzavava la babay azavay bemechashmanim baratzach babay mesmigdal la babay betim kolashmanim omena babay sarkan kanim semes lashoyshanim mevinayem shmayna kavshirurnani. Da 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 ya 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 ya, da la la ya la, da la 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 li ra, la la la, oh la la, da la la ya la, la da 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 da. Sarkan kanim nasemes la shoyshanim nei vinoyemei shmoyna kavashir ornanim tararaya ya 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 talala ya la talala la ya la 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 oy la la talala ra ra ya da 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 da